Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo. Sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 15 ga watan Agusta na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu kungiyoyin fararen hula sun zargi tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Yusufu da hannu a juyin mulkin da aka yi a ƙasar a bisa la'akari da wasu dalilai, zargin da makusantan tsohon shugaban ƙasar suka musanta. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman kan yadda kungiyar Boko Haram ta yi wa wasu sojojin Najeriya kwantan ɓauna a jihar Neja. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labarin duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Masu taimakawa alƙali yanke hukunci a jihar Georgia a nan Amurka sun samu tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da wasu mutane 18 da laifin yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa na jihar ta Georgia da aka yi a shekarar 2020. Tuhuman 13 da aka bayyana su a daren Litinin sun hada da hada kai da niyyar karya doka, cin amanar ofishin da aka zabe shi, da hada kai don gabatar da wasu takardun bogi. Babban lauya karamar hukumar Fulton ta jihar Georgia, Fani Willis, ce ta sanar da laifin da ake zargin Trump ya aikata.
That rather than abide by Georgia's legal process for election challenges, the defendant...
Willis kenan take cewa maimakon wanda ke kare kansa, wato Trump, ya bi hanyar da dokar jihar Georgia ta tsara wajen bin kadinsa, sai ya dukufa wajen aikata wasu manyan laifuka da nufin murɗe sakamakon zaben shugaban ƙasa na jihar ta Georgia. Daga cikin waɗanda za a tuhuma akwai tsohon shugaban ma'aikatan fadar White House Mark Meadows da lawyer Trump Rudy Giuliani da kuma tsohon akawun ma'aikatar shari'a Jeffrey Clark. Willis ta faɗa manema labarai cewa mutanen sun haɗa wani gungun masu aikata manyan laifuka da nufin cimma wani buri da ya shafi samar da hanyar da Trump zai ci gaba da zama akan karagar mulki duk da ya faɗi zaɓe. Shi dai Trump ya musanta hannu a wannan zargi da ake masa, yana mai cewa bita da kullun siyasa ne. Rasha da Koriya ta Arewa sun sanar da kulla wata sabuwar dangantaka tsakaninsu wacce ta shafi har da fannin tsaro, wani abu da ke kara fito da yadda alaka ke kara fadada tsakanin kasashen biyu waɗanda ba sa ga maciji da Amurka. Rasha da Koriya ta Arewa, waɗanda kasashen yammacin duniya suka mayar saniyar ware ta hanyar kakaba musu takunkumi, sun kara haɗewa wuri guda tun bayan da fadar Kremlin ta tura dakaranta zuwa Ukraine. Hakan da yana faruwa ne yayin da Koriya ta Arewa ta sanar da shirin ƙara kera sabbin makamai masu linzami waɗanda ake fargabar za su iya faɗawa hannun Rashar.
We're seeing Russia desperately looking for support for weapons wherever it can find them to continue to
prosecute. Sakatar harkokin wajen Amurka Antony Blinken kenan yake cewa abin da muke gani shine Rasha na ƙara zafafa yunkurinta na neman tallafin makamai ta kowace hanya don ta ci gaba da aikata ta'asar da take yi a Ukraine. A watan da ya gabata, ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya kaiwa takwarin aikinsa na Koriya ta Arewa ziyara a Pyongyang a wani mataki na ƙarfafa alaƙar ƙasashen biyu. Wata wuta da ta tashi a wani gidan mai a yankin Dagestan da ke kudancin Rasha ta halaka mutum 30 ciki har da ƙananan yara 3, a cewar ma'aikatar bada agajin gaggawa ta Rasha. Wutar ta taso ne daga wani garejin gyaran motoci a daren Litinin, inda ta haifar da wata fashewa wacce ta watsu har zuwa gidan man da ke kusa da garejin. Hotunan da ma'aikatar bada agajin gaggawa ta yada sun nuna yadda ma'aikatan kashe gobara suke kokarin shawo kan wutar wacce ta yi tozon da ya tashi zuwa sararin samaniya. Kamfanin jalancin labarai na Reuters ya wallafa wani hoton bidiyo a kafar sada zumunta wanda ya nuna yadda wani gida mai hawa daya yake ci da wuta. Hukumomin sun ce daga cikin waɗanda suka ji rauni akwai ƙananan yara 13. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata makwacciyar guguwa dauke da ruwan sama ta ratsa ta tsakiya da yammacin ƙasar Japan a yau Talata, inda ta haifar da ambaliyar ruwa da katsewar wutar lantarki da kuma dakatar da zirga-zirgar jiragen sama. Lamarin ya faru ne yayin da jama'ar ƙasar ta Japan ke shirin tafiye-tafiye don hutun da mabiya addinin Buddha kan ɗauka na tsawon mako guda. Guguwar wacce ƙarfinta ya ragu da sanyin safiyar yau Talata ta sauka a kusa da yankin da ake kira Wakayama a cewar hukumar kula da yanayin ƙasar. Gidan talabijin na NHK ya rawaito cewa mutum 20 mafi akasarin su dattawa sun jikkata yayin da guguwar ta ratsa ta yankunan Hyogo, Osaka, Kyoto da Shiga baya ga yankin na Wakayama. Dan wasan gaban kasar Brazil Neymar ya taba hannu kan wani kwantiragi da kungiyar kwallon kafa ta Al Hilal dake Saudiya a cewar kungiyar. Hakan na nufin dan wasan wanda ya baro PSG ya bi sahun Cristiano Ronaldo da Karim Benzema da suka yi kaura zuwa ga kasar ta Saudiya mai arziki bai. A shekarar 2017 Neymar ya koma PSG akan kudi dala miliyan 242 makonni gabanin kungiyar ta sayi Kylian Mbappe. Neymar ya ci wa PSG kwallaye 118 a wasanni 173 da ya buga mata inda ya lashe kofin League 1 na Faransa sau uku. Sai dai a zaman da ya a kungiyar ya yi ta fama da matsalar rauni. Zai dai a rika biyan Neymar euro miliyan 100 a kowace kakar wasa a kungiyar ta Al Hilal.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Wasu kungiyoyin fararen hula sun zargi tsohon shugaban kasar Nijar Muhammadu Yusufu da hannu a juyin mulkin da aka yi a kasar a bisa la'akari da wasu dalilai. Suna masu kiran sojojin da suka yi juyin mulki su cafke shugaba Yusufu saboda laifukan da suke zargin ya tafka a zamanin mulkinsa na tsawon shekaru goma. Sai dai wasu makusantansa na kallon waɗannan zarge-zarge a matsayin marasa tushe. Wakilin muryar Amurka ya mai Sulaiman Mumin Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
La'akari da wasu tarin bayanan da suka ce sun tattara daga ranar faruwar juyin mulkin kawo wannan lokaci ya sa kungiyoyin fafutukar Nijar zargin tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu a sahun waɗanda ke da alhakin kifar da shugaba Muhammad Bazoum, kamar yadda shugaban kungiyar Tunon Lafash Michael Zodi ya yi mana ƙarin bayani.
Muna gani kaman biri yana so ya kama da mutum in an diba shi ne yake sa Bazoum ya yi, shi ne ya kama komi gwamnati sojawa kowa nashi ne, shi yake hwaji a shi. To yanzu a zo a yi juyin mulki a ce ba hannun shi.
Wasu bayanan na daban na ƙara ƙarfafa wa 'yan ƙasar Nijar ƙwarin gwiwa a zargin da suke yi wa shugaba Isuhu da yin burus da abubuwan da ke faruwa a wannan ƙasa. Tsohon shugaban kungiyar ɗalibai ta ƙasa Biyo Abdulrahman ya gano abubuwa da dama.
Harkar kudeta an yi a wasu ƙasashe ma ya fito ya yi kirarin bai amince ba da haka. Kenan a yau aka zo aka yi juyin mulki a ƙasar mu ta Nijar. A ganin a cikin kusancin da yake da dukkan mutanen da ake gani cikin tafiyar nan da rishin maganar shi, kuma a nan 'yan ƙasa sun lura da shi ba a dame yake ba, a kare ma yake cikin wuri mai kyau da iko wanda suke kare shugaban ƙasa, su suke kare shi. Mu ba mu da matsala ma da sojoji inda mun san mulki ne aka yi na juyin mulki na sakewa, amma juyin mulki tsakanin mu, mu hudda dan a hudda wani a sa wani, shine muka ce wannan abin ana wasa da hankalinmu a daina.
Sai dai tsohon dan majalisar dokokin kasa na jam'iyyar PNDS tarayya Abdulmumuni Gusman na daukan abin a matsayin shaci fadi.
Muhammadu Isufu ba zai yi makan sakudita ba, don saboda jam'iyyar shi wanda ya girka, wanda ya yi wahala shekaru da shekaru yana bauta mata har ta kai ga iko. Shugaban kasa Muhammad Bazoum ita ta bashi iko, akwai hadda dan shi na cikin shi, shi ma yanzu haka yana tsare kamar yadda an kazare shugaban kasa. Daga mutane su bar sauraron wannan kungiyoyi na tadda tarzoma, kuma ina kira ga wannan su zawan da sun ka aikata wannan kudetakin. Al'amarin ƙasa ga da alhakin da biyayyar sarkawa ga shugaban ƙasa yana bisa ga wuyansu. Su ɗauki mataki tun yanzu a hidda wannan 'yan tasha daga cikin al'amarin ta yadda ƙasa. Ba su za su yi mulki ba, ba aikinsu ba ne. Ƙasa ba a wasa da ita.
Tunon Lafash ta ce ta samu wasu bayanan da ke nunin shugaba Isuhu na da niyyar zuwa Abuja don ganawa da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Mafari kenan shugabanninta suka kuduri aniyar hana wannan tafiya.
Abin guda zan fada muku, misali a tambaya yanzu sojawa su saki Bazoum suke ya fita ya yi yawo cinye mai, babu wanda zai ke mishi wani abu sai godiya. Amma Muhammadu Isuhu a sace shi a ke mishi tashi ka taika yawo, bai iya yawo tun dai ya raba kano 'yan kasar Nijar, ya sa wani irin mulkin kama karya cikin Nijar, ya kuma dauki arzikin namu, ya sa cikin aljihun shi da iyalin shi, kuma bayan wannan yana da alaka da annasaru suna nan suna kwashe arzikin mu suna tahiyar su. Don shi ne a ganin namu ba wani da ya kamata a kama bayan Muhammadu Isu. Yana nan yana kokowa yana so ya shi cikin kasa. Ya tsoso ce gudu tunda ya gani abin Yakub ke mishi.
A wani labarin dake da nasaba da yanayin siyasar Niger, majalisar sojoji ta CNSP ta umarci jakadan kasar dake Cote d'Ivoire ya dawo gida. Sakamakon kalaman da shugaba Alassane Ouattara ya furta a washegarin taron kungiyar sai da yawo dake jaddada aniyar amfani da karfin soja don mayar da Mohamed Bazoum kan mukaminsa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule, kafin mu je ga rahoton mu na musamman, kudin shakata da wannan fefe dake bisa na'ura. Madalla da fatan kun shakata da wannan faifai. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman akan yadda kungiyar Boko Haram ta yi wa wasu sojojin Najeriya kwanton bauna a jihar Neja. Mustapha Nasiru ba tsare gare ka.
A yanzu haka dai rundunar sojin Najeriya na ci gaba da samun turjiya daga ƴan bindiga da suke cin karansu babu babbaka a sassa daban-daban na jihar Neja dake arewa maso tsakiyar Najeriya. Wannan al'amari dai tuni yake ci gaba da jefa jama'a cikin yanayi na tashin hankali. Rahotanni daga yankin Shiroro dai na nuna cewa a yanzu haka ma mayakan kungiyar Boko Haram sun sake kafa wata tutar su a wani gari da ake kira unguwar Madaki. Shugaban karamar hukumar Shiroro Alhaji Aqilu Isyaku Kuta ya ce ko a ranar Larabar da ta gabata ma waɗannan ƴan bindiga sun hallaka wani jami'in kiwon lafiya da ke aikin rigakafin polio tare da ƙona motarsa a yankin na Shiroro.
Gaskiya a tun ranar Laraba, gaskiya wanda yake kwasa abincin da ake sa da sun babba ma IIGG, gaskiya haka banji suka tsare shi a alawa, a hanyar alawa suka kashe shi suka kuma ƙone mota. To sai ga shi kuma a shekarar jiya mun riga mun samu report tunda ba wurin da mu ma za mu iya mu shiga wurin bane, wani anguwa da ake kira anguwa Madaki, su Boko Haram sun riga sun kafa tuta kuma ko a wurin nan suna yanka shanaye amma ba sa yarda ba su riga sun kashe mutanenmu dai a wurin ba, amma mutanenmu ba su da iko su bar wurin amma kuma suna yanka kuma suna da musu nama. To sai yau kuma ga shina da ranar ga muke sake ji kamar already su bandits da suke sun boye a kununuka, sai ga jirgin a tafiya helicopter, sai ga mutane ga sun sake alba sun bar wannan jirgin wanda yake a takaitar jirgin nan arena ne a ƙone.
A yankin Zangeruma har yanzu a lokacin haɗa wannan rahoto babu wani cikakken bayani daga jami'an tsaron Najeriya musamman sojoji game da kwantan ɓaunar da ya kai ga rasa manyan jami'an tsaron sojojin guda biyu a cikin sojoji 21 da 'yan bindigar suka hallaka. Sani Adamu na ɗaya daga cikin jami'an tsaron sa kai da aka gwabza wani gumurzu da shi, ya ce sun yi gaba da gaba da waɗannan mahara a lokacin da sojoji 13 suka mutu.
Gashi na ga hannunka ne kare?
Hannunka ne kare.
To me ya faru?
Inda ya sakamakon haduwa da muka yi da bandits shi ne wurin inda ake musayan wuta, shi ne budur ya kama mu hannu ya karya mu hannu.
Ku kun ga barayin nan kun tada da su ne?
Eh, mun ga su ido da ido.
To makamanku ne ba su kai karfin nasu ba ku? Gashi an ce sun kashe masu sojojin nan.
Ne sun kashe soja mutum 13 da wani major su da wani tuktus da guda biyu ne suka mutu a cikin wurin. Duk komandodin da muke gaba tare da su duka gaskiya ba wanda ya dawo daga cikin su ba.
Duka komandodin sojojin?
Duka komandodin sojojin. Akwai wani major shi ma ya mutu a wurin.
To kaman kwantan bauna suke muku koko ya kai?
Eh, kwantan bauna ne, mun gaskiya mun haɗu ne gaba da gaba da su tunda tsakaninmu da su bai wuce da kaman zuwa wani gajabu itaton ba.
Na'am, wato bai wuce kaman mita 100 ba kenan?
Bai wuce mita 100 ba. Inda muka fara musayar wuta da su shine dada suka yi ta shigo mu, dada suka yi ta halbin mutane a ciki a wuri a lokacin a wani.
Shine kai aka same ka ga hannu?
Shine suka samu ga hannu.
Yanzu karewa ne hannun ku?
Hannun ya kare.
A yanzu dai mazauna yankin da ke fama da wannan tashin hankali sun ce suna zama cikin yanayi na rashin tabbas. Alhaji Tanko Madaki shine dagacin garin Zungeru.
Muna so an ranka dai ba shi na hodi wa hukuma ta san abin da za ta yi. Ya kamata a taimaka mana da jami'an tsaro. Yanzu cikin garin Zungeru ranka dai akwai ƴan gudun hijira sun yi 10,000.
Kaza nan garin
Zungeru. Annan cikin garin Zungeru. Shi yasa kwanaki muka je wurin mai girma gona lolo lokacin yana nan ya taimaka mana da hekta 100 ya kuma bamu yanzu ana nan ana gine-gine. Saboda ka san shi Zungeru bamu da flat land. Shi yasa muka requestin hekta 100 mai girma lolo ya bamu a wannan lokaci. Saboda haka muna kira ga mai girma gona mai ci yanzu shine Bago ya ƙara taimako mu da jami'an tsaro. Saboda haka jami'an tsaro da aka kawo mu cikin garin Zungeru shi kada. Sannan ko cikin ƴan wannan ƴan gudun hijira ana iya samun ƴan masu uniform a cikin su tunda ba ana rubuta sunan abin gasu a huskan su bane.
Masu sharhi akan lamuran tsaro a Najeriya dai na ganin akwai buƙatar rundunar sojin Najeriya ta sake lali akan yadda suke tunkarar waɗannan ƴan ta'adda. Kabiru Muhammad mai jama'a na ɗaya daga cikin masu sharhin.
Mu fa abinda muke lissafi akai shine muna da land army, muna da air force waɗanda ke zuwa ta sama kenan. To kuma waɗanga mutanen a bisa dukkan alamu ai a ƙasa suke. To yanzu a ce kuma mu muna da sojoji a sama, muna da sojoji a ƙasa, kuma har a ce mutum yayi tinga wanda yake a dabarun yaƙi su sojojin suke karantarwa, akwai abin da ake ce ma reinforcement, wato da Hausa wato ƙara ƙarfafawa kenan. In aka samu mataki aka dibi sojoji kaman guda 50 suka je ya zamanto cewa ba a samu nasara ba ana ganin ukubar da take gaba ta tikarkin sojoji 50 to a cikin reinforcement din nan sai a karo 150 ko kuma 200 to kaga duk ire-iren waɗannan abubuwa babu wata jaha a Najeriya da za a ce babu bariki sannan kuma yawan mutanen nan da suke cikin daji ba su kai yawan mutanen bariki ba to wannan abu ne wanda yake ya kamata ko dan saboda kudade na makudan kudi da ya kamata dan Najeriya ji dadi akan shi ana karkatarwa gefen tsaro a bada waɗannan kudin a bada duk taimakon da ya kamata a ce a gwamnatance bai kamata a ce har yanzu muna fama da irin waɗannan kalubale ba fi sabilillahi
kenan yanzu kuna ganin tallafin da ya kamata ne ba a yi ma sojojin ko ko mine ne matsala ne tukun
eto ni dai gaskiya a irin fahimta da kuma ire-iren mu da muke fashin baki akwai dai inda ake cewa akwai lauje a cikin nadi ta yiwu kila abin da ya kamata ya je wurin su ba shi yake zuwa wajen su ba fi sabilillahi in ka tuna tun gwamnatin da ta gabata akwai irin zarge-zarge da ake yi na ainihin wakilai da irin matakai da kudade yake zuwa ana samun matsala na ainihin wane ne ya kamata a ce an ba sannan wani lokaci ya kamata a ce kudin ya zo sannan wani mataki ya kamata a dauka in ka tuna kusan shekara 3 haka da rabi da suka gabata akwai wani korafe-korafe da wata babban gidan labarai ta dauka na kan wasu sojoji sun je ba da gudunmawa ne a dajin binnin gwari amma ana samun lokacin da zaka ga mutum ya wuni ya kwana a ce maka bai ci abinci ba wannan abu ne na Allah waddai wanda yake gwamnati ta riga ta yi budget din kudin da za su ci abinci amma yaushe za a ce ka je kare kasa kuma da rayuwarka a ce ka wuni ka sake wuni baka ci abinci ba wannan abu ne na Allah waddai tsakani da Allah
to yanzu me mafita daga ƙarshe Alhaji Kabiru
mafita dai na farko shine kaga yanzu wanga ana sabuwar gwamnati ce duk abubuwan da ya kamata na farko dai an yi canjin waɗannan hafsan hafsoshi din in dabarun ba da kuɗin ne ya kamata a ce an canza yau kila an fitar da wani special team wanda za su je wato wani kungiya na ƙwararru a cikin soja din wanda za su ba da gudunmawa ya zamanto cewa duk tallafin da ake so a ba su na zuwa wannan yakin yana kaiwa wajen su kai tsaye in ku aka ce wani jagora ake bi ana mika ma kuɗin to za a samu matsala tsakani da Allah saboda hannu ba ɗaya ba so da yawa zaka ga an zo an ce wannan ne shugaban ku an ba da wasu kudade zaka ga bai zuwa yana kaiwa daidai wajen jama'a
a ranar litinin din nan da ta gabata dai rundunar sojin saman Najeriya ta fitar da sanarwar da ke nuna cewa jirginta mai saukar angulu yayi hadari a yankin na Shiroro amma bata yi wani karin haske ba a gefe guda kuma kawo lokacin hada wannan rahoton gwamnatin jihar Niger bata yi ma manema labarai wani bayani ba akan lamarin Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma sai
wasanni a takaice zamu soma labarin wasannin mun na ranar yau da kofin kallon kafa na mata na duniya inda kasar Spain ta kai ga wasan karshe a dazu-dazun nan da sahi bayan nasarar da kungiyar ta mata ta wannan kasar ta Spain ta samu gaban Sweden da ta wace 2-1 Salma Paraluelo ce ta soma barkewa Spain kwallo a ragar Sweden a mintuna na 81 a lokacin ana karijini birijini kamin Carla Ormona ta kara kashe ganga a mintuna na 89 da soma karawar Rebecca Maria Blanca Vista ta mayar makura a niyanta a lokacin ana kan kankan a mintuna na 88 da soma wannan wasar inda ta farki wa Sweden kwallo a ragar Spain. Spain za ta buga wasan karshe na kofin duniya na mata na kwallon kafa na wannan shekara ta 2023 da kungiyar da za ta yi nasara a ranar gobe Laraba tsakanin Ingila ko Britania da ke rike da kofin Turai na mata na kwallon kafa da Australia ɗaya daga cikin masu masarkin bakin kwambalar ta wannan shekara wannan dai shine karo na farko a tarihi na kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar Spain da take kai ga wannan matakin karshe na kofin duniya na mata na kwallon kafa na wannan shekara ta bana a ranar Lahadi ne zuwa ne za a yi wasan karshe na kwambalar kwallon kafa ta duniya ta mata ta bana da kasashen Australia da New Zealand suka karbi bakuncin sa a wannan shekara ta 2023 a wani labarin na daban duk dai a kwallon kafa a yau da yamma ne club din
kwallon kafa na kasar Faransa Paris Saint-Germain ko PSG ya bada sanarwar sayar da dan wasan sa Neymar dan kasar Brazil wa club din Al Hilal na kasar Saudi Arabia. Dan wasan ya iso a club din Paris Saint-Germain ko PSG a shekara ta 2017 daga kungiyar kwallon kafa ta kasar Santa Barcelona akan kudin da har yanzu a nahiyar Turai ba ta taba sayen wani dan wasa ba, domin Paris Saint-Germain PSG ta kashe miliyan 222 na euro domin sayen dan wasan da ya shafe shekaru 6 yana buga mata kwallon kafa a club din na Paris Saint-Germain na Faransa da ya sayar da shi a kudi euro miliyan 90. Neymar ya lashe kofin kalubalen ka na kwallon kafa na kasar Faransa har sau 5 yayin da ya yi nasara tare da Paris Saint-Germain PSG har sau 3 a kofin kwallon kafa na Faransa. Haka ma ya buga wasan karshe na Champions League na Turai tare da Paris Saint-Germain PSG a shekara ta 2020. Dan wasan da ke kasancewa tauraron kwallon kafa na kasar Brazil zai saka lamba 10 a Al Hilal da kasar Saudi Arabia da ya rattaba yarjejeniyar bugawa a tsawon shekaru 2 masu zuwa, inda zai wartar sama da miliyan 100 a kowace shekara na euro. Shigo club din kwallon kafa na Manchester City na kasar Birtaniya ai wani ya bada sanarwar jin ciyo na taurarinsa dan kasar Belgium kukun Belgium Kevin De Bruyne bayan jimuwar da ya yi a ranar Juma'a da ta gabata a lokacin wasan Man City da Burnley. Dan wasan na iya murmujewar watanni 3 zuwa 4 idan aka yi masa tiyata, inji Pep Guardiola kocin kungiyar kallon kafa na Manchester City. Dan wasan da ke da shekaru 32 a duniya ba zai samu damar buga kofin zakaran Turai ba a gobe Laraba a wasan da zai hada Manchester City ta Ingila, zakaran Turai na kwallon kafa da FC Sevilla ta kasar Spain da ke rike da kofin kungiyar kwallon kafa ta Turai ta UEFA a gobe Laraba. Idan Allah ya kai mu da karshe ko kusancewa a wasan cikin gurbi na kakar bana na kwallon kafa na Premier League na kasar Britania kan ranar farko a jene Manchester United tawa Wolverhampton ci da Neymar. Haruna Mamman bako na birnin kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman bako, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Masu taimakawa alkali yanke hukunci a jihar Georgia a nan Amurka sun samu tsohon shugaban kasar Donald Trump da wasu mutane 18 da laifin yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban kasa na jihar ta Georgia da aka yi a shekarar 2020. Tuhume 13 da aka bayyana su a daren Litinin sun hada da hada kai da niyyar karya doka, cin amanar ofishin da aka zabe shi, da hada kai don gabatar da wasu takardun bogi. Babbar lawyer karamar hukumar Fulton ta jihar Georgia Fani Willis ce sanar da laifin da ake zargin Trump ya aikata. Daga cikin waɗanda za a tuhuma akwai tsohon shugaban ma'aikatan fadar White House Mark Meadows da lawyer Trump Rudy Giuliani da kuma tsohon akawun ma'aikatar shari'a Jeffrey Clark. Shi dai Trump ya musanta hannu a wannan zargi da ake masa, yana mai cewa bai ta da kullin siyasa ne. Rasha da Koriya ta Arewa sun sanar da kullu wata sabuwar dangantaka tsakaninsu wacce ta shafi hadda fannin tsaro, wani abu da ke ƙara fito da yadda alaka ke ƙara faɗaɗa tsakanin ƙasashen biyu waɗanda ba sa ga maciji da Amurka. Rasha da Koriya ta Arewa waɗanda ƙasashen yammacin duniya suka maida su saniyar ware ta hanyar ƙaƙaba musu takunkumi sun ƙara haɗewa wuri guda tun bayan da fadar Kremlin ta tura dakaranta zuwa Ukraine. Hakan dai na faruwa ne yayin da Koriya ta Arewa ta sanar da shirin ƙara kera sabbin makamai masu linzami waɗanda ake fargabar za su iya fadawa hannun Rasha. Wata wuta da ta tashi a wani gidan mai a yankin Dagestan da ke kudancin Rasha ta halaka mutum 30 ciki har da ƙananan yara 3 a cewar ma'aikatar bada agajin gaggawa ta Rasha. Wutar ta taso ne daga wani garejin gyaran motoci a daren Litinin, inda ta haifar da wata fashewa wacce ta watsu har zuwa gidan man da ke kusa da garejin. Hotunan da ma'aikatar bada agajin gaggawa ta hada sun nuna yadda ma'aikatan kashe gobara suke kokarin shawo kan wutar wacce ta yi tozan da ya tashi zuwa sararin samaniya. Kamfanin dillancin labarai Reuters ya wallafa wani hoton bidiyo a kafar sada zumunta wanda ya nuna yadda wani gida mai hawa daya yake ci da wuta.
Masu sauraro, a nan muka kawo karshen shirin namu ne yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da Julie Ledes Gresham da ta bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu Nick, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya. Ma'assalam.